wannan jirgin da muhimmanci kware da gaskiya al'amuran da muke ne da kullun aka yi la'akari da irin matsalolin da ake shiga da shi ake shiga na maganan tsaruwa kasan nan wannan jirgi lalle yana da muhimmanci yana da kayayyaki na zamani yana da al'amura waɗanda system din da jiragen da muke da su a yanzu wasu su ba su da wannan abubuwan da suke da shi to shi yasa muka ga cewa ya kamata mu nemi wannan jirgi saboda ya taimaka da abubuwan da yake dole mu yi la'akari cewa banda matsaloli na tsaro na kasa in ka duba West Africa gaba daya duk wani shirin da su ta so Najeriya ake duba ma ake duba cewa za ta shigo ta taimaka saboda haka wannan jirgi muna ganin cewa zai dada mana karfin gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare rayukan mutane kuma mun kare kasashen mu ba ma Najeriya ba da sauran wurare
a baya an san cewa rundunar sojin sama ta Najeriya tana fama da karancin jiragen yaki musamman a wancan shekaru lokacin da yan boko haram suke rawan gaba 50 yanzu ya labarin yake
to yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaskiya da suka shige ba mu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaki irin yanzu ba amma duk da haka babu kasa a duniya da take da jirgin da take so abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta ya zaka yi amfani da shi ya amfana da jama'a
babban hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar. Tiyaya za fuskanci wannan hada-hada? Tambayar kenan da newa Director watsa labarai a hedkwatar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya.
It's essentially a draft contract agreement which the Nigerian Air Force officials.
Sojojin da yadda za a aiwatar da kungiyar sojojin yakin da jami'an rundunar sojojin saman Najeriya da mata kororinsu na Amurka za su yi nazarin ta ko a yi gyare-gyare ko a amince. Kafin dai ƙarshen watan Fabrairu shekara ta 2018 rundunar sojojin saman Najeriya za ta sanya hannu a kan wannan yarjejeniya sannan a biya kuɗin kana sai a fara kera jiragen yakin samfurin A-29 Super Tucano Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya